Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata, 5 ga watan Yuli na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu, za ku ji cewa jihar Plateau ita ma ta bi sahun jihohin da ke ɗaukar matakan tsaro don tabbatar da cewa an yi bikin sallah lami lafiya a Najeriya. Za kuma ku ji yadda 'yan ƙasar Ghana da suke zaune a nan Amurka su ma suke shirye-shiryen bikin sallah. Amma a jamhuriyar Niger kuma za ku ji yadda wasu suka gudanar da bikin sallarsa a yau. Yau mun so mu ji ra'ayoyinku a kan ya kuke ganin sabanin da aka samu tsakanin al'ummar musulmi game da ɗauka da kuma sauki azumin watan Ramadan. Amma kuma muna fuskantar 'yan tangarɗa da wayoyin namu, don haka za ku gafarce mu. Amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum. Dakarun Najeriya sun ce sun daƙile wasu hararren ƙunar baƙin wake a yau Talata, waɗanda wasu mata biyu ƙunar baƙin wake wato daga ƙungiyar Boko Haram suka yi yunƙurin kaiwa. Sojojin sun harbe har lahira matan biyu kafin su tarwatsa kansu a wani sansanin 'yan gudun hijira da suka fice daga gidajensu saboda rikicin na Boko Haram. Kamar yadda wata sanarwa daga kakakin Dakarun Najeriya Sani Usman Kuka Shika ya fitar ta nuna, wasu daga cikin bam ɗin da ke jikin maharan sun tarwatse bayan da aka harbe su, a cewar sanarwar. Kuma hakan ya sa fararen hula biyu sun ji rauni a wurin da ke wajen garin Manguno da ke arewa maso gabashin Najeriya, yankin da ya kasance tunga mayakan na Boko Haram. Baya ga haka, wata yakunar bakin wake ta tarwatsa kanta a can wani wuri daban a cewar Kuka Shika, amma babu wanda ya jikkata. Halin da ake ciki, Amurka ta gargaɗi 'yan ƙasashen waje da su yi hattara yayin da suke ziyara a birnin Lagos da ke kudancin ƙasar, yayin da ake hutun bikin sallar Eid al-Fitr a ranakun 5 da 6 ga watan Yuli bayan kammala azumin watan Ramadana. Wata sanarwa da ofishin jakadancin Amurka da ke Najeriya ya wallafa a shafin yanar gizonsa ta nuna cewa akwai yiwuwar a kai hare-hare a otel-otel da bakin 'yan ƙasashen waje yake zaune ciki, har da waɗanda suke bakin gaɓar teku.
Gwamnatoci da ƙungiyoyi daga sassan duniya na ta Allah wadai da hare-haren ta'addancin da aka kai a ƙasar Saudiya da ya haɗa har da birnin Madina, waɗanda suka halaka mutane 4 tare da raunata wasu mutane guda 5. A yau Talata, cikin wata sanarwa, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yitar da hare-haren, ta kuma mika sakon ta'aziyya ga iyalan waɗanda aka kashe a hare-haren na Jidda da Katif da kuma Madina. Waɗannan hare-haren sun nuna ƙarara irin barazanar da muke fuskanta baki ɗaya, kuma suna tuna mana buƙatar mu kasance masu sa ido a yaƙi da ayyukan ta'addanci tare da hukunta waɗanda ke da hannu, in ji sanarwar. Ta ƙara da cewa Amurka a koda yaushe tana tare da mutanen Saudiya wajen yaƙi da ayyukan ta'addanci. A wata sanarwar ta daban kuma, wakiliyar ƙungiyar tarayyar Turai a fannin harkokin waje, Federica Mogherini, ita ma ta yi Allah wadai da hare-haren da aka kai a Saudiyan, tare da mika saƙon jajanta ga iyalan waɗanda abin ya shafa. Ƙungiyar tarayyar Turai za ta ci gaba da aiki da abokanan hulɗarta domin yaƙi da kowane irin aiki na ta'addanci, in ji Mogherini.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lardin Bagadaza na ɗaya daga cikin ƙananan lardunan da ke ƙasar Iraki, amma kuma yana ɗauke da mafi aksarin mutanen ƙasar fiye da kowane lardi. Har ila yau shi ne yankin da aka fi halaka mutane wata bayan wata ta hanyar aikace-aikacen ta'addanci ko kuma tashin hankali. Wasu alƙaluma da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar sun nuna cewa ɗaya daga watan Yuni mutane 236 daga cikin fararen hula 382 da aka kashe a watan da ya gabata duk a Bagadaza suke. An kuma yi hasashen cewa wannan adadi zai iya ƙaruwa a wannan wata na Yuli bayan harin ƙunna baƙin waken da aka kai ranar Lahadi, wanda ya halaka mutane 175 a Bagadazan, kana ya raunata wasu 200. Har zuwa yanzu, masu ayyukan ceto na can suna bincike a gundumar Karadda da aka kai harin, suna neman waɗanda suka ɓata. wannan hari ana mai kallon mafi muni da aka kai birnin tun bayan mamayar da Amurka ta yi a shekarar 2003 tunda dai kungiyar IS ta dauki alhakin kai wannan hari wanda ta ce ta kaikaici yan Shi'a ne har na zuwa ne yayin da ake shirin kammala azumin watan Ramadana lokacin kuma da jakadan majalisar dinkin duniya kan rikicin Iraki Jan Kubis yayi fatan za a samu raguwar hare-hare
A yau Talata, ministan harkokin wajen kasar Japan, Fumio Kishidi, ya ce ya ji takaici da tausayi yayin da gawarwakin wasu Japanawa bakwai da aka kashe a harin Bangladesh suka isa kasar sa. Japanawa na ɗaya daga cikin mutane 20 da aka yi garkuwa da su aka kuma kashe, ciki har da wasu 'yan sanda biyu a harin da aka kai a Dhaka. Ya ce na ji matuƙar zafi a zuciyata ganin yadda aka hallaka waɗannan rayukan ta hanyar hare-haren ta'addanci. Ya kuma sha alwashin cewa Japan za ta haɗa kai da sauran ƙasashen duniya domin ganin an daƙile sake aukuwa irin wannan lamari. A baya, jami'an Bangladesh sun ce sun kashe mahara 6 sun kuma kama wani wanda ya kai haran. Amma babban jami'in 'yan sandan ƙasar, Saiful Islam, a yau Talata ya ce mai yiwuwa ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe a matsayin ɗaya daga cikin maharan yana cikin waɗanda aka yi garkuwan da su wanda ma'aikaci ne a gidan abincin. Aƙalla mutane 13 'yan sanda suka kubutar a haran kuma 5 daga cikinsu har yanzu suna hannun 'yan sandan. Ko da yake babu cikakken bayani da ya nuna ko ana zargin su ne ko kuma ana neman ƙarin bayani ne daga wurinsu.
Shugaban Uganda Yoweri Museveni ya ce ƙasar su za ta sake yin nazari kan batun shirinta na janye dakarunta daga Somalia idan har shirin wanzar da zaman lafiya na ƙungiyar tarayyar Afirka na AU ya daidaita. Yayin wata ganawa da manema labarai a ƙarshen wani taron tsaro na yankin da aka yi a Kampala a jiya Litinin, Museveni ya nuna gazawar shirin wajen samar da zaman lafiya a Somalia. Ya ƙara da cewa babban dalilin da ya sa suka tura dakarunsu zuwa Somalia shine a taimaka al'ummar ƙasar wajen samun nata sojojin, amma bayan shekaru 9 har yanzu ba a cimma wannan buri ba. Museveni ya jaddada cewa bai ga dalilin da ya sa su ci gaba da marawa wannan shiri baya ba wanda yake samun cikas saboda rashin kyakkyawan tsari. Sai dai ya ce ya gana da jami'an ƙungiyar ta AU da na Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ya ce yana ganin akwai alamun haske a shirin samar da dakarun na Somalia a wannan karo, kuma idan ya ga akwai alamun nasara za su mara wa shirin baya. A watan da ya gabata ne Uganda ta ayyana shirinta na janye dakarunta daga Somalia a ƙarshen shekara mai zuwa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da rahoto daga jihar Plateau, inda hukumar tsaron jihar ta ce ta sanya tsauraran matakan tsaro don tabbatar da cewa an gudanar da bikin sallah lami lafiya. Zainab Babaji ta aiko mana da rahoto.
Kakakin rundunar tsaro a jihar Plateau, Captain Ikedichi Iweha, ya shaida mun cewa daukan matakan tsaron a wannan karo ya zamo dole, musamman ma saboda waɗansu hatsaniya da aka rika samu tsakanin wasu matasa a nan cikin birnin Jos da ya yi sanadin rasa rai guda.
Mun sa idanunmu daban a gurare daban-daban, musamman a guraren da za a yi sallan Idi. Tun sati ɗaya yanzu da ya shige, akwai jami'an mu masu fararen kayan da muka sa a filayen Idi, kuma muna duba guraren nan mu tabbatar da cewa wani bai zo ya ajiye wani abu ba da zai kawo ga rashi, kuma su checkpoint daban-daban a gurare daban-daban, da guraren da aka saba da guraren da ba saba ba, akwai checkpoints da aka sa sababbi. Bayan sallama muna sa rai cewa za a samu zaman lafiya.
Da akwai waɗansu hargitsin da aka samu cikin 'yan kwanakin na waɗansu wuraren cikin garin Jos, kuna da labari?
Musamman a unguwar Rogo, Ricos da waɗansu dai guraren daban-daban, mun lura cewa 'yan dabba da waɗanda suna 'yan sara suka ake kiransu sun tada hankali kwanaki 2-3 da ya shige. Amma tun da dama aikin tsaro na kowa ne, muna kira ga jama'a a sa ido.
Kakakin rundunar tsaro ta STF a jihar Plateau kenan, Captain Ikedichi Iweha. Na kuma leƙa babban masallacin garin Jos don jin irin matakai da jami'an tsaron masallacin suka ɗauka. Alhaji Sabo Shu'aibu shine ke kula da harkar tsaro a kungiyar Jama'atu Reshen jihar Plateau.
Babu wata mota da za ta je masallaci, za a yi parking mota kaman 500 meters away daga masallaci, sa'annan mutum zai taka da kafa ya shiga masallaci. Kafin ya shiga masallaci akwai point da za a cike mutane ya kai kaman guda 4 zuwa 5, kowane kofa za mu ajiye masu kula da wurin, tunda muna da joint namu na volunteer wanda muke aiki kaman na first aid groups, mun kai group 12 wanda mun hada kanmu in irin wannan rana ta faru muna aiki gaba daya, kuma ni nake commanding. Saboda haka kowane gate muna sa mutane da za su searching da scanner. Akwai kuma mata ma da mukan sa su wanda suna da training, suna screening din mata da scanner da hannu. Kuma babu wani wanda zai je mana da wani wheelbarrow ko wani abin talla ko menene, babu wani, ba mu yadda da wannan ba.
A wani rahoto daga hukumomin tsaro da muryar Amurka ta samu na nuni da cewa wasu 'yan ta'adda na shirin kai wasu hare-hare a majami'u, kasuwanni, wuraren shakatawa da sauran wuraren da ake samun cincirin don jama'a. Duk da shike rahoton bai fayyace garin da 'yan ta'addan ke niyyar kai harin ba, na tambayi Reverend Thomas Lott kan waɗanne matakai suke ɗauka don hana faruwar aikin da na sani a majami'un.
Mu a churches mukan sa Young Boys Brigade domin su dinga lura da dukan tafiye-tafiye da kuma shiga da fitan mutane da ke kewaye da ikkilisiyar mu. Muna da abinda ana ce da ita scanner, muna kuma tabbata cewa an bincike mutane kafin su shiga cikin church.
Rahoton ya kuma shawarci jama'a su guji saye ko karban marikin makulli, wato key holder, da wasu ke badawa ko sayarwa a tasoshin mota da gidajen mai, don yana da na'urar da ke iya gane inda mutum ya tafi har barayin su bishi su aikata masa barna. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Madalla a gaida Zainab Babaji. ‘Yan ƙasar Ghana mazauna Amurka su ma sun bayyana yadda suke shirye-shiryen bikin sallah a wata hira da suka yi da abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri.
Za mu fara shiga birnin New York ne mu ga yadda musulmi suke shirin bikin sallah gobe idan Allah ya kai mu. Da farko za mu fara tattaunawa ne da shugaban kungiyar musulmin Ghana da ke zaune a birnin New York, Alhaji Abdulsalam Obodaji.
In Allah ya da, za mu yi sallanmu daga park da yake muna kira shi Claremont Park. In Allah ya da, mu za mu sayar da sallah a karfe 9 da safe. Kuma a cikin shirye-shirye da muke ciki za mu soma shi a da safe in Allah, Ubangiji Allah sarki ya yarda, zuwa ga ardamarance karfe 8 da daddare. Kuma sarakanmu, mallummanmu, wato duk daragajiyar kasan Afrika dukan da yake muna yi za mu zo da shi a cikin wannan park ne, saboda ni mu fahimtar da yaranmu kamar muna da kabilu da daban-daban, muna da sarakuna kan kowane bangare duka da yake za su zo da suturansu da na gargajiyansu. Muna da yara almajirai waɗanda yake za su zo su yi kira, waɗanda suka sauka Kurani, da yaranmu kuma da yake shekaran ga a cikin karatun ilimin book school sun graduate, dukan ga za mu recognize su ne. Bayan wannan kuma muna da manyan delegates wanda yake sun za su fito wurare da dama su zo su taya mana wanga zama, wani abu kaman councilwoman na unguwanmu, kuma state representatives. Muna da ambassador Ghana to United Nations. In Allah ya da, tare da ita za mu ci sallah nan. Muna da babban shehinmu Haji Umar, babban malaminmu na Ahlus Sunna wal Jama'a na Ghana, yana tare da mu. Wato wani abu ne da yake za mu nuna makasar Amurka cewa kamar muna da culture.
Ko menene babban saƙon wannan ƙungiya a ƙarƙashin shugabancinka ga ainihin al'ummarmu na musulmi?
Jama'a, ina so kare nana ta mai yanwayenmu. Za a yi zaɓe daga Ghana, an yi zaɓe daga Amurka nan. Wanda Allah shi ke so, Allah ya tunga ya zabe shi. Amma kaka bar kai musulmi a ganka cikin izan wani matsala ya zo, ya zama ni kaman kai musulmi ke gaba, taka nuna wani mugun ali, wani tabiyan da zai bar a ganka kaman mu musulmai ko da wani lokaci bace rai muke kama duniya.
To daga birnin New York kuma za mu je jihar Maryland, inda muka tattauna da Malam Ahmad Lamte, wanda aka fi sani da lakabi Baba Lamte. Shi kuma ya muna bayanai akan shiri da suke yi na bukin sallah gobe idan Allah ya kai mu.
Mun yi sallah ne misalin karfe 9 da safe daga masallaci Masjid Ibn Taymiyyah daga Grand Avenue Maryland. bayan wannan kuma muna da haduwan bukin sallah daga can Silver Spring akwai wani fili da muka samu insha Allah muna gayyatan members din amana duka da kuma musulmai duka dai baki daya a zo da yara da manya a zo ayi bukin sallah
to menene tanadi da kuka yi ma yara kuma idan
ka san yara suke da idi batun wurin wasa banda abinci wurin wasa da kuma kyauta da muka yi shine kaman gift card da gift certificate banda wannan kuma yaran mu da suka kare college ko suka kare high school yanzu haka za mu gama da su cikin bukin da za mu yi mu musu kyauta saboda irin kokarin da suka yi kuma yara daga nan ga akwai damuwa kwarai akwai damuwa shine irin abin da suke gani da makarantar da suke zuwa game da abokanansu shi yasa za mu bar su shakata su ji daɗi kaman ranar sallah ranar murna ne
ko shakka babu mafi yawan musulmi da suka fito nahiyar Afirka suna jin daɗi saboda suna samun shagulgula kwatankwacin irin al'adu da suke yi a ƙasashen su na nahiyar Afirka
to madalla a gaida baba Yakubu Makeri A yau ne al'ummar musulmi suka gudanar da sallar azumin watan Ramadan a jamhuriyar Niger. Wakiliyar sashen Hausa, Tamar Abari, ta ji ta bakin wasu 'yan damagaran da wasu yankunan garin Difa da suka yi sallar yau.
Tijani Inuwa, eh gaskiya muke sallah tamar ga abinci da muke zuwa muke da lemu ki sha. Sallah gaskiya ban ta zo mu lahiya lau. Tunda gaskiya babu wani tashin hankali, babu wani fada ba komai. Mujami idi wanda ka idi ya cika yanda muke tsammani wallahi
a sallah alhamdulillah gaskiya an gode Allah sallah an yi ta lahiya lau komai ya tsaru cikin godiya Allah an yi sallah alhamdulillah ga abincin nan ma komai da komai ga halin sa ka sallah ga mu uwaye mun je mun idi lahiya lau mun komo lahiya lau
malama sala mun yi sallah alhamdulillah cikin kwanciyar hankali sun dauki matakan tsaro sosai nan duk macen da ta zo sai an sa ta zazzage abin sallar ta da zage hijabin tare da katuwa sosai sun dauki matakan tsaro wallahi an yi sallah lahiya sai mu fata Allah mai mai damana
na hira da wasu malaman makaranta ƴan kwantiragi dake fama da rashin albashi nan da watanni uku sun bayyana mini yadda suka yi wannan sallah ta azumin Ramadan
wow an yi sallah kuma yare ba kudi ko abril mai juwan wata uku kenan ko sallah kawai nayi ta amma ba cikin farin ciki ba saboda ban da ya ta ko kan sallah ban mata ba aiku abu biyu ba daɗi
na Aisha a cikin wata uku dai mun samu wata guda tsoron mu mai da juwa mun samu kuɗi mun saya ma yara kaya gashi nan ga kaji nan shi ma yanzu za a da
su ma dai a nasu bangare jihar Difa a rahotannin da muka samu sun yi sallar ta watan Ramadan lafiya lau cikin kwanciyar hankali sai dai kuma cikin kwakwaran matakan tsaro kamar yadda aka saba haka ma abin yake a garin Kincayindi inji wani dan gudun hijira da ne hira da shi ta wayar tarho
mun yi sallah alhamdulillah wallahi mun yi sallah na shuwa da komai wallahi wallahi mun samu mun yi sallar Idi alhamdulillah kuma a cikin kaci uku da biyu duka sun samu mun yi sallar Idi
lahiya lau kuka je kuka yi sallar Idin ku ba wani komai
ba komai wallahi ba wani tangarda ba komai wallahi mun sai mun yi lafiya lau wallahi
kuma yanzu yaya haraka take a Cincayin din
a haraka alhamdulillah kowa dai gashi nan an yi sallah ana murna kowa ana ziyartar ƴan uwa ana neman gara to gudun hijira mu dai bukatan namu dai muna so dai a taimaka mana da shi maka shine kawai abun da dai talaka yake so ruwa dai ka alhamdulillah mun samu ruwa a bankin pompon dan an kara muna ruwa da ana kawo muna ruwa kowane lokaci to abinci dai ne wani yana da wanda wani bai da abun da zai
na kuma buga wata wayar garin Boso dan sanin su ma yadda suka yi wannan sallah sai dai ban samu amsa ba sai dai da alamu su ma hakan take a can garin na Boso Tamar Abari, sashen Hausa na muryar Amurka daga damagara a jamhuriyar Niger.
A gaida Tamar Abari. Masu saurare za ku gafarce mu yau ba za mu samu damar buɗe wayoyinmu don mu ba ku damar ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ba saboda ƴan tangandar da muke fuskanta a nan yanzu haka amma ku shakata da wannan waƙar
yeah 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 yeah
Madalla masu sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga wannan sakon.
Kanjamau cuta mai cutarwa
masu sauraro na albishirin ku ku zo ga sirrin kamawa.
Kanjamau cuta mai cutarwa
in bace kake malanta shi ka saurare ni har in gidawa. Domin kowa ya zamto wayewa.
Da
gangami a kan cutar kanjamau a ƙauyuka da dama har nawa. Gudunmawa muryar Amurka ta yi don kanjamau ta zamto kaucewa. Ta yi a billiri ta yi a lafiya ta yi a kace koren ganewa. Muryar Amurka na janyo hankali ciwon sida a zamni santawa. Ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa. Sunan shi kanjamau ko ko si da dukkan kuwa jiki ya kakaryawa.
Kanjamau cuta mai cutarwa
hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan farcawa.
Kanjamau cuta mai cutarwa
wanda jiki shi ke son karin jini kafin a sa.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta fito karara ta yi Allah wadai da hari da wasu 'yan kunar bakin wake suka kai a kwana-kwanan nan a filin saukan jirage na Ataturk a Istanbul na ƙasar Turkiya, inda 'yan kunar bakin wake su biyu suka tarwatsa kansu kusa da kofar shiga filin. Sannan mutum na uku ya tada bam a wurin ajiye motoci wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 44, ɗaruruwa kuma suka jikata. Amurka da jajantawa iyali da masoyan mamatan waɗanda suka samu raunin Allah ya ba su sauki, in ji kakakin fadar shugaban ƙasar Amurka ta White House, Josh Ernest. Shugaba Obama ya isar da taziyarsa ga mutanen Turkiya a wata hirar waya da ya yi da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan, kuma ya jaddada matsayin Amurka na goyon bayan Turkiya wacce take kawance da NATO wurin yaƙi da barazanar ta'addanci. Amurka ta ba da gudunmuwa wurin gudanar da bincike. Waɗanda wannan harin ya ratsa da su sun haɗa ne da 'yan ƙasar Turkiya da Saudiya da Iraki, sai kuma 'yan China da Iran da Jordan da Tunisia da Ukraine da kuma Uzbekistan a faɗar wani jami'in Turkiya. Harin na ranar 28 ga watan Yuni shi ne na 8 a cikin jerin hare-haren ƙunar bakin wake da aka kai a ƙasar Turkiya a cikin wannan shekarar. Izuwa yau waɗannan hare-hare idan an haɗa hancinsu sun yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 140. Babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai wannan hari na baya-bayan nan, ko da yake jami'an Turkiya sun ɗora zato a kan ICIL. Abin tausayi, jerin waɗannan hare-hare ana kaiwa ne da zumar hallaka mutane da raunata wasu da ba san hawa ba, ba san sauka ba, in ji muƙaddashin kakakin ma'aikatan harkokin wajen Amurka, Mark Toner, a wata sanarwa da ya fitar. Ya ce wannan harin zai ƙara mana ƙwarin gwiwa ne kawai wurin aiki tare da Turkiya wurin daƙile ayyukan ta'addanci da taimakawa baki ɗayan al'umman yankin masu ayyukan zaman lafiya da neman sasantawa. Amurka za ta yi tsayin daka wurin taimakawa Turkiya a ƙoƙari da take yi na ci gaba da tunkarar barazanar ta'addanci. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma ga labarai amma a taƙaice.
Dakarun Najeriya sun ce sun daƙile wasu hararen ƙunar bakin wake a yau Talata, waɗanda wasu mata biyan ƙungiyar Boko Haram suka yi yunƙurin kaiwa. sojojin sun harbe har lahira matan biyu kafin su tarbe kansu a wani sansanin yan gudun hijira da suka fice daga gidajensu saboda rikicin na Boko Haram. Kamar yadda wasanarwa daga kakin dakarun Najeriya Sani Usman Kuka Shika ya fitar ta nuna. Gwamnatoci da kungiyoyi daga sassan duniya na ta Allah wade da hararin ta'addanci da aka kai a kasar Saudiya da suka hada hadda binnan Madina waɗanda suka halaka mutane hudu tare da raunata wasu mutane biyar. A yau Talata cikin wasanarwa ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi tir da hararin ta kuma mika sakon ta'aziyya ga iyalan waɗanda aka kashe a hararin na Jidda da Qatif da Madina. Lardin Baghdadza na ɗaya daga cikin ƙananan larduna da ke ƙasar Iraki amma kuma yana ɗauke da mafi aksarin mutanen ƙasar fiye da kowane lardi. Har ila yau shine yanki da aka fi halaka mutane wata bayan wata ta hanyar aikace-aikacen ta'addanci ko kuma tashin hankali. Wasu alƙalma da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar sun nuna cewa daga watan Yuni mutane 236 daga cikin fararen hula 382 da aka kashe a watan da ya gabata duk a Baghdadza suke. A yau Talata ministan harkokin wajen kasar Japan Fumio Kishida ya ce ya ji takaici da tausayi yayin da garowakin wasu Japanawa bakwai da aka kashe a birnin wato a harin Bangladesh suka isa kasar.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da injiniyan Mr. Kelvin Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.